yau litinin 5 ga watan Fabrairu na shekara 2018 za mu kawo muku labarin wasannin da aka fafata a nahiyar Turai na yankin kasashe daban-daban, inda za mu fara da kasar Spain. A kasar Spain din ranar Juma'a da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad a bangaren La Liga ta lallasa Deportivo La Coruña da kwallaye 5-0. Kungiyar kwallon kafa ta Eibar a ranar Asabar ta gabata a bangaren La Liga ita ma ta lallasa Sevilla kwallo 5-1. Real Betis ta samu nasara kan Villarreal da kwallo 2-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Alaves ta doke kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo da kwallo 2-1. Juventus ko sun sumu ta 2-2 tsakanin su da Real Madrid. A ranar Lahadi ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Getafe ta yi canjar zuwa wuce da Legres. Espanyol ta tashi kunnen doki 1-1 da Barcelona. Kungiyar kwallon kafa ta Girona ta samu nasara kan Atlético Bilbao da kwallo 2-1. Ita kuwa Atlético Madrid ta samu nasara ya kan kungiyar kwallon kafa ta Valencia da kwallo 1 mai gol haushi. A yau za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas da kungiyar kwallon kafa ta Malaga da misalin karfe 9 na dare a Mogon Najeriya, yanjiyar kamar da kasar Sharadi. Idan muka leka bangaren kasar Ingila kuwa, a bangaren La Liga na kasar a ranar Asabar ta gabata an buga wasannin mako na 26, inda kungiyar kwallon kafa ta Bolton suka sulhunta 1-1 da Manchester City. Manchester United ta doke kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town da kwallo 2-0. Leicester City sun sulhunta 1-1 da Swansea. Brighton and Hove Albion kuwa ta lallasa West Ham da kwallaye 3-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta samu nasara kan Stoke City da kwallo 2-1. Wolves Brom ta sha kashi ne a hannun Southampton da kwallo 3-2. Sai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta lallasa Everton da kwallo 5-1. A jiya Lahadi kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace sun tashi kunnen doki 1-1 tsakanin su da Newcastle. Liverpool a gida sun tashi canjar 2-2 tsakanin su da Tottenham. Sai kungiyar kwallon kafa ta Watford a yau za su fara da gumi da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a gasar ta Premier kasar Ingila mako na 26. Za a buga wasanni da misalin karfe 9 na dare. Idan muka leka kasar Jamus ko bangaren Bundesliga na kasar Jamus din, a ranar Juma'a da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Köln ta sha kashi a hannun Borussia Dortmund da kwallaye 3-2. A ranar Asabar kuma Hoffenheim ta sha kashi a hannun Bayern Munich da kwallo 2-0. Kungiyar kwallon kafa ta Freiburg sun sulhunta 2-2 tsakanin su da Bayer Leverkusen. Schalke ta sha kashi a hannun Werder Bremen da kwallo 2-1. Stuttgart kuwa sun tashi canjar zuwa a gidan Wolfsburg 1-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Hertha Berlin ita ma a gida suka yi kunnen doki 1-1 da Hoffenheim. Borussia Mönchengladbach ta sha kashi a hannun RB Leipzig da kwallo 1 mai ban haushi. A ranar Lahadi, kungiyar kwallon kafa ta Augsburg ta doke kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt da kwallo 3-0. Kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ko sun hulhunta 1-1 tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Hannover. A can kasar Faransa ko bangaren Ligue 1 mako na 24, a ranar Juma'a, kungiyar kwallon kafa ta Marseille ta lallata kungiyar kwallon kafa ta Metz da kwallaye 6-0. A ranar Asabar ta gabata, Lille ba ta ji daɗi ba a hannun PSG don ta bi ta har gida ta doke ta kwallo 3-0. Metz a gida ta sha kashi a hannun Toulouse da kwallo 1 mai ban haushi. Sai kungiyar kwallon kafa ta Montpellier ta doke Anga da kwallo 2-1. Amiens ko ba ta ji daɗi ba a hannun Saint-Étienne da kwallo 2-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Girondins ta bi Strasbourg har gida ta doke ta kwallo 2-0. A ranar Lahadi da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Rennes ta sha kashi a hannun Guingamp da kwallo 1 mai ban haushi. Hon a gida ta doke Nantes da kwallo 3-2. Sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Lyon da kwallo 3-0. Sauran labaran kuwa, sabon dan wasan Manchester United din nan da ya zo kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Alex Sanchez ya jefa kwallonsa ta farko a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a wasan da suka yi da Huddersfield Town, inda ya jefa kwallo a cikin mintuna na 68. Shi ma Aubameyang, wanda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ɗauko shi daga Borussia Dortmund, ya samu nasarar jefa kwallonsa ta farko a kungiyar a wasansa ta farko da ya yi wa Arsenal a cikin mintuna na 35 a wasan da kungiyar ta lallata Everton kwallo 5-1. Victoria sabon dan wasan da ya dawo daga Manchester United zuwa Arsenal ya taimaka wajen jefa kwallaye guda 3. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Leeds United ta sallami kocin ta Thomas a mazaunin mai horar da kungiyar, inda ya kasa taɓuka wani abu. Kungiyar ta Leeds United ta ce ya buga wasanni 30 amma ya samu nasarar 13 ne kacal cikin rashin nasarar da ya samu, har akwai wasan da kungiyar ta yi da Newport County a gasar FA Cup inda aka yi wa Europe da kungiyar ta Leeds United. Ita ma Deportivo La Coruña na kasar Spain ta sallami kocin ta Cristobal Faralo a matsayin mai horar da 'yan wasan, bayan da ya ya sha kashi a hannun gungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad da kwallaye 5 da nema a gasar ta La Liga mako na 22 a ranar Juma'a. Idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa a gasar Nigerian Professional Football League na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya gungiyar kwallon kafa ta Akwa United ta lallata wiki tuwari da kwallaye 4 da nema. Kano Filas a gida ta samu nasara a hannun mu akan Mountain of Fire da kwallo 2 da nema, inda dan wasan ta Gino Lokosa ya jefa kwallonsa ta 7 a gasar ta Premier Nigeria ta bana. Plateau United a gida ta doke Sunshine da kwallaye 5 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta El Canemus ta tashi can jiran Zamuci da Ayimba. Abia Warriors sun hunta sifili-sifili tsakanin su da Enugu Rangers. Rivers United ta samu nasara akan Go Round da kwallo 3 mai ban hawa. Katsina United ta doke Niger ta nazo da kwallo 2 da daya. Heartland ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta kwara da kwallo 2 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Lobi Star ta sha kungiyar kwallon kafa ta Ifeanyi gobe da kwallo 1 mai ban hawa. A yau za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa da Yobe Desert. Iya abin da ya sauka ga kenan daga nan dandalin biyu, ya huta lafiya. Thank you.